sha'ada annabi ba mai kyan halin sha'adu ba ayya ya annabi kunnuwa muryar ka suke sani dan in an ambace ka na kan ji cikin kirji na ko sana gan ka idanuwa sun gaji sun jike so suke
Annabi ne mawaye sanya sun sha zuci farin Allah